أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كم أعطى من النعيم وكم منح من الخير العميم لك الحمد والنعماء والملك ربنا فلا شيء أعلى منك مجدا وأمجد والصلاة والسلام على من كان خلقه القرآن ووصيته القرآن وميراثه القرآن سيد الورى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سلك منهجهم إلى يوم الدين وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته غوديا تتبتك الله سبحانه وتعالى وندي ساكي قدر حدوم وأونا مسلاتي مسجد الأنصار cikin karatun littafin mu na mafatihul khair na babban malami al-sheikh al-allama Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin al-Badr ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa li jami'i mawtal muslimin wannan darra Allah subhanahu wa ta'ala zai kasance darasin mu na uku a cikin wannan littafin mai albarka a yau ranar litinin 6 ga watan Zulhijja shekara ta 1446 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 2 ga wata na 6 shekara ta 2025 miladiya a darasi wanda ya gabata muna cikin bayanin falala ko miftahul janna na la ilaha illallah shine la ilaha illallah wanda kuma malamai suka kawo hujjoji daga alqur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa wannan makullin wannan kilan dole sai yana da haƙura to muna bayani ne mun zo kissa na Hassan al-Basri da al-Farazdaq a cikin safaha ta 15 a cikin littafin mai albarka sai lokaci yayi wa qala al-Hasan lil-Farazdaq wa huwa yadfanu imra'atuhu ma a'adatta li hadha al-yawm qala shahadatu an la ilaha illa Allah munzu 70 sanatan fa qala al-Hasan ni'mal udda lakin lil-la ilaha illa Allah shurutan فَإِيَّاكَ وَقَذْفُ مُحْسَنَاتِ إمام حسن البصري رشيد الفرزدق وانده wannan kissa ce wanda mai akwai abin al'ajabi a cikin ta ta Farazdaq Farazdaq wani sha'iri ne daga cikin shu'ara al-Arabi shu'ara na Larabawa wanda yana shi'ir irin shi'ir na Naqaid abokin hadin shi a cikin shi'iri shine ake ce majarir wanda in wannan yama wannan zambo wannan yama wannan zambo to shi Farazdaq shine lokacin da matar shi ta rasu tace da ake ce mata Nawwar ta wannan Nawwar bintu ayun ta yi wasiya akan cewa idan ta mutu Imam al-Hasan al-Basri ya mata sallah lokacin nan an kira Imam al-Hasan al-Basri an zo wajen zana'iza mutane sun yi ta akwai wanda sallah take kawo su akwai kuma wanda tsogomi yake kawo su su ga an yi taron jama'a ko kuma ba a yi taron jama'a ba kawai mutane sai suka fara tsogungumba sun ga Imam al-Hasan al-Basri a saman abin hawa ga yanan ya zo wajen zana'iza hallo ga mijin wanda ya rasu nan shi ma ga yanan Farazdaq sai suke cewa yau ha wannan jana'izar ta hada mutane kala daban-daban da mutanen alkhairi da mutanen sharri Imam Hassan al-Basri ya dan shi abu kadan daga cikin wannan abun sai yake tambaye Farazdaq menene wa'annan mutanen ke fada sai Farazdaq yake cewa yaquluna shahida hazihi al-janazata al-yawm khairan nasi wa sharran nasi mutane suna cewa a jana'izar wannan ta yau mafi alkhairin mutane ya halarta kuma da mafi sharrin mutane ma hallo ya halarci wannan jana'izai. Faqala sai yake cewa shi Farzak yace khairun nas suna nihin kai Imam al-Hasan al-Basri kuma sharrin nas suna nihin wai ni Farzak dan saboda lokacin shi Farzak yayi fice wajen sharri ga mata kamammu mace ga tanan kamila kamamma amma sai ya mata sharri shine wani namiji a wancan lokacin yayi mahulki sai ya ga jarir in wannan abokin na Farzak da Farzak in wannan shu'ara in guda biyu bayan ya ga jarir bayan mutuwar shi sai yake ce fa qala lahu ma fa'ala Allah bika shi mutum yake tambaye jarir me Allah yayi da kai sai jarir yake cewa gafarali Allah ya gafarta mini a mahulki ne yake gani Allah ya gafarta mini inji jarir sai yace faqila bimaza yace to da me Allah ya me kai Allah ya gafarta ma sai jarir yake cewa bi takbiratin abartuha fil qarya ce dalilin wata kabbara da nayi nace Allahu akbar dalilin wannan kabbare kawai Allah ya gafarta mini wannan a mahulki ho kadibatu wancan hadisin a wannan kuma lokacin da muke ciki goma na Zulhijja hadisi ne ingantacce wanda Imam Al-Albani ya kyautar da shi Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa babu wani mai hailala da zai yi hailala babu wani mai kabbara da zai yi kabbara yace Allahu akbar ko yace Allahu akbar ko yace Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa sai an mai bushara sahabbai suka tambaya suka ce bil janna ita wannan bushara da za a mai da aljanna ce fa qala na'am sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce kwarai na'am da aljanna ce za a mai wannan bushara to kaga ya ce dalilin kabbara guda Allah ya yi mi ya gafarta mishi sai ya ci he ya ci gaba da tambaya sai yake cewa to amma abokin hudan naka shi kuma sha'irin guda Farzak yaya Allah subhanahu wata'ala ya yi da shi sai yake tambaye shi sai yake cewa a halakathu wace abinda ya halakar da shi shi bawan Allah kazaful muhsanat yi ma mata kamammu sharri aidan shi yasa shi Imam Hasan al-Basri anan sai yake mai nasiha to a lokacin nan ne sai Hasan al-Basri yace mai a aje hankalinka kai ba sharrin nasu bane kuma hallo ni ma ba khairun nasu bane yanzu can sai yace mai وقال الحسن للفرزدق سي امام الحسن للفرزدق يتي ما فرزدق وهو يدفن امراته لوكتين دا يكي بني ما اعددت لهذا اليوم تو مي كاي شريا ما ونن راني هي تازو هو كيما كيما سي كا متوها غاينا انا بني ماتكا انا جنائز ماتكا كما كيما وترهو كيني ذا بني تو مي كاي شري يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون اتقي القران الله سبحانه وتعالى كيتو يا كو وند كوكاي ايماني كوجي صوران الله كوبي الله ده تقوا كو وتري فتجي صوران ابند زتا غباتر ده شي غوبه كوساني للي الله سبحانه وتعالى مي لاباري ني اكن دكان ابند كوكي ايكتاوا تيميتو مي كاشي يا ما وند راني سي فرز ده كيتي شهادتو الله اله الا الله na sheda babu abun bautawa da gaskiya sai Allah munzu 70 sana tun nan da shekara 70 na san da haka kuma a wata ruwaya aka ce 80 a wata ruwaya aka ce 60 fa qala al-Hasan sai Imam al-Hasan al-Basri yace mi ni'mal udda imadin da wannan shirin da kai ayo irin wannan shirin shi ake so na tauhidi sai lakin amma haka sani lillahi ilaha illa Allah shurut la ilaha illa Allah tana da sharadi dan shi yasa ina mai ma nasiha ka fasa yi ma mata kamalallu sharri daga kissar yadda take a cikin wata kissar daban an rawaito an yi ruwa akan cewa shi wannan faras da kai lokacin da Hasan al-Basri ya ida ma matar tashi sallah da mutane suka tahi zuwa subunni yake nashi ya fara yake cewa أهافُ وراء القبر إن لم يعافني أشد من القبر التهابا وأضيقا إذا جاءني يوم القيامة قائد أنيف وسواق يسوق الفرزدق لقد حاب من أولاد آدم من مشى إلى النار مغلول القلادات أرزقا زتيش تاكريا يا وأزتو أبنديكي كو يا فاس Imam Al-Hassan Al-Basri yake cewa idan akwai mutumin da ya hitsana a cikin wannan garin ci babu kaman faras da kawa yace amma yau ya zamanto ahabbun nasi ilayya zuciye shi ta kareya ya ho gano ha kaga mutuwa wa'azi ce sarakar rasul sallallahu alaihi wa sallam ya kareya aka ce ha he da hawaye ya zubo ma Imam Al-Hassan Al-Basri ya jiga shi sosai ya rungume shi ya zamanto yana san shi da kuma alhali yayi ne ya tsane shi shi yasa mai wannan nasiha mai tsada yake cewa wa iyyaka wa qasful muhsanat ina mai ma nasiha ha ka hasa tuhuman mata kamammu tsarkakaku da zina ba tare da wani dalili ba kawai ka ga mace haka nan da mayahinta ka ringa kai din mayahin wani banza ne ka ga mace ta saka tuwa ka ringa duka tuwa ta banza ce ina ruwanka sai an maka shari'a da kai da ita gobe alkiyama Allah ya tsare mu Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa akan wani hadisi mai tsoratarwa akan irin wannan bata suna da kage da tuhuma ba tare da dalili ba Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa marrama musliman bi shay'in yuridu shaynahu bihi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya jehi wani musulmi da wani abu yana kokarin bata mai suna da wannan abu duk wanda ya zargi musulmi da wani abu yana kokarin kawai ya bata ma wannan musulmin suna kawai kama mutum musulmi zambo ko kuma ƙarya ce kake ko ka zage shi ko ka ambaci musulmi da wani abu kana mai neman aibanta shi ko kana mai neman bata mai suna sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to duk wanda ya haka habasahu Allahu ala jisri jahannama wal iyazu billah Allah subhanahu wa ta'ala zai tsare shi akan gadar jahannama siradi kenan za a tsare shi ba ya huce ba shi kuma wannan siradin inji Annabi sallallahu alaihi wasallam yahi gashi silbi yahi takobi kahi amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai tsare wannan mutumin mai sharri mutum bai yi abu ba kace yayi ko ka zarge shi da wannan abu ba ta yi abu ba kace tayi kamar ta sharri ko ki mata sharri to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce domin yin wannan abun kamar rama musliman bi shay'in duk wanda ya zargi musulmi ko ya shehi musulmi da wani abu yuridu shaynahu bihi yana mai neman bata shi ko aibanta shi da wannan abun habasahu Allah to Allah zai tsedar da shi ala jisri jahannama akan gadar jahannama hatta yakhruja mimma qala hasa yahuda ga inda ake kawo deman da sulikasun ta kirki sai an tsaida shi dan ibada sulikasun dan me yasa ka hudu wannan abun kawo hujja kawo dalili to a lokacin da hahe yahuda daga abinda ya fadi shine malamai suka ce hutar shuha ɗaya daga cikin abu uku ne sai na harko imma yaqtassa Allahu minhu bil hasanat in mutumin wannan yana da kyakkyawa yana da tarin lada yayi azumi yayi nafilfili yayi sadaka to ba ka ba wani shari ba dan ka bata mai suna sai a doko kyakkyawan naka wal iyazu billah sai a biya wannan mutumin na da yake na biyu ko kuma in kana da mummuna in shi wancan yana da mummuna baka da kai ladan da yawa same sharri to bari a ringa dauko mummunan shi sai a ringa labta maka Allah ya kare mu daga wannan asari na ukun kuma shine wa imma ya'ful makzuf in ba haka ba wanda aka ma kazafin kawai ya huto yace a yayi tun a duniya ma da kame yace yayi ko kuma a ce yace a yayi shi in ba wannan ba mutum yana nan to ina za ta yi kyau na'am Na'am tana da wahala kware tsayowa wannan ba Allah ya kare mu kenan shine wannan yemi wannan nasiha mai tsada ake cewa wa iyyaka fa iyyaka wa kasfal muhsanat ina mai ma ka shege fa ka hasa yi ma mata kamammu tsarkakakku sharri kawai haka nan kace sun yi kaza bu su yi kaza bu sun yi fatanci alhali bu su yi fatanci ba wannan yana daga cikin kaba'ir zunub yana da ma uquba mai muhimma mai girma mai tsanani a cikin musulunci innal ladzina yarmuna al muhsanatil mu'minatil ghafilatil lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum azabun azim yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksubun kai amalun a cikin suratul nur kenan shine yemi wannan nasiha sai yake cewa kenan wannan nasiha da yemi kenan anan abinda zamu doka mahallu shahid nan imam al-hasan al-bashri shima yana yin ishara zuwa ga cewa kawai mutun yayi furuci da la ilaha illallah kade bai isa dole sai in yazo da mi da sharadanta wa taqaddama qawlu wahab rahimahullah ita haqiqa kuma hallo magana wahab bin munabbah rahimahullah ta gabata mun yi ta asatin da ya huce lokacin da aka ce ma wahab rahimahullah bin munabbah alaysa la ilaha illallah miftah alaysa la ilaha illallah miftahul janna wa shin la ilaha illallah ba mabudin aljanna bace ba yace bala yace kwarai mabudin aljanna ce walakin yace amma fa laysa miftahun illa wa lahu asnan ai babu makullin da bai da hakora yace fa in jita bi miftahun lahu asnan idan kazo da makullin da yake da hakora kuti halaka sai a bude maka wa illa amma idan kazo da makullin da bai da hakora kazo da la ilaha illallah amma ba sharadanta kenan shine ke cewa lam yaftah laka ba a bude maka ba kenan shine magana summa innahu bi istiqra'i ahli al-ilm لنصوص الكتاب والسنة تبين أن لا إله إلا الله لا تقبل إلا بسبعة شروط وهي ثم إنه للشي باستقراء أهل العلم تبتر وات مأبوت علمي لنصوص الكتاب والسنة نسي هجوجي دق القرآن شنع الكتاب والسنة سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تبين ya bayyana cewa anna la ilaha illallah lalle la ilaha illallah la tuqbal ba amsatta ba karbatta illa bi sab'ati shurutin sai da sharadi guda nawa guda bakwai na farko hiya sune al ilmu bi ma'anaha nafiyan wa isbatan al munafi lil jahl isnayn al yaqinu al munafi lil shakki war rayb salasa al ikhlasu al munafi lil shirki war riya أربعة الصدق المنافي للكذب خمسة المحبة المنافية للبغض والكره ستة الانقياد المنافي للترك سبعة القبول المنافي للرد نهركو ضد زمان زيزو يفصل كأننا أجملتين إذا مكرنتاس إلمي بمعناها كي إلمي دمعنا لا إله إلا الله نفيا كنا ميكوريوا zan maga mi ake yin hiya wa isbatan kana mai tabbatarwa al munafi lil jahl shi ilimin wannan shine mai kore jahilci nabiyu al yaqinu ka tabbatar ka yi yaqini da ita la ilaha illallah al munafi wannan yaqini shine yake korewa lil shakki ya kore shakka war rayb kuma hallo ya kore kokonto nauku al ikhlas ikhlasi yi dan Allah tsarkake ibada da Allah shi wannan al-ihlasin shine al-munafi mai korewa lishirki kore shirka idan ka ihlasi ka kore shirka war riya ka kore riya yin abu dan ayaba ka ko kuma dan a ce wannan abun sai wani arba'a na hudu as-sidq gaskiya kai ka gaskantar da ita wannan gaskiya ita ce al-munafi mai korewa lil-kazb ga ƙarya hamsa na biyar al-mahabbatu so da kauna ka so wannan la ilaha illallah har zuciyarka almunafiyatu ita wannan mahabba soyayye ita take kore albugudu take goge kiyayya wal karah take goge kyama sita na shidda alinqiyadu me kawiya shi wannan alinqiyadu almunafi shi yake kore litark bari sab'a na bakwai alqabul karba ka karbe ta la ilaha illallah in almunafi mai korewa lirrad da medawa kin karfa kenan waqad jama'a ba'du ahli hazi waqad jama'a ba'du ahli alilmi hazihi shurut as-sab'a fi baitin wahidin faqala ce hakika wa'ansu daga cikin ma'abuta ilimi sun hada wa'annan sharadan na la ilaha illallah a baiti guda faqala sai suka ce ilmun ilimi dai kenan yaqinun yaqini wa ikhlasun da ikhlasi wa sirquka da gaskantaka ma'a mahabbatin ta rasuye ka wa inqiyadin da mai kawiya wal qabul da amsa laha na la ilaha illallah to anan ne zai fara malan sharhin wannan sharadan na la ilaha illallah shine yace walinaqif waqafatan mukhtasiratan ma'a hazihi shuruti لبيان المراد بكل واحد منها مع ذكر بعض أدلتها من الكتاب والسنة متايا أيوة تكيتتيا تارد وانا شرطنا دمي بيان أبند أكينيه نكو ونيدا جتكي إيباين إيدا جتكي وانا شرطنا قدابكوي تارد أمبطا وإن سوشاشي دقا تكيون هجوجي na alkitabu wa sunna na alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma shartul awwal amma shar'i na harko huwa alilmu shine ilimi bi ma'anaha mutun yayi ilimi da ma'anar la ilaha illallah almuradu minha abinda ake nihi da la ilaha illallah nafiyan wa isbatan korewa da tabbatarwa an ce nafiyin wa isbatin in ka aje hankalinka sai ka ga aka ce la ilaha to ana an kore babu abun bautawa sai aka ce illallah nan kuma an kawo isbat sai aka ce sai Allah kin an kore dukkan wani abun bauta sai aka tabbatar rawa da Allah madaukakin sarki kenan shine nafiyan wa isbatin korewa da tabbatarwa almunafi lil jahal wanda wannan ilimin shine yake kore jahilci wa zalika bi an ya'lama shine bi an ya'lama man qalaha shi wanda yayi furcin na la ilaha illallah da ya san cewa annaha tanfi jami'a anwa'il ibada an kulli man siwallah ita la ilaha illallah tana kore dukkan wani nau'ika na bauta akan dukkan wani wanda ba Allah ba wa tusbit zalika lillah kuma tatabbatar da ibadar ga Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu shi kade kama fi qawlihi kamar yanda a cikin fadar shi subhanahu wa ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gare ka muke bautawa kuma hallo gare ka muke neman taimako ba a ce ba na'budu iyyaka dan ma ai alkasar a goda ma a bauta ta Allah ce shi kadi sai aka fara kawo iyyaka a jumla a larabci in ma takun fi'iliya aw takun ismiya jumla a larabci ko ta zamanto fi'iliya ce ta fara da verb kuma da ake cewa wannan ake cewa ta fara da verb ko kuma ta fara da noun amma kuma anan sai ba ta fara aka kawo iyyaka na'budu wa iyyaka aka yi taqdimu ma haqquhu ta'khir dan a gwada muhimmancin bauta kai Allah ne ake ma ita gare ka muke bautawa kai kade kuma hallo gare ka muke neman taimako ai na'buduka kai muke bauta ma ya ubangiji Allah wala na'budu ghayraka ban mu bauta ma waninka nasta'inu bika kuma kai muke neman taimakon ka wala nasta'inu bisiwaka ban mu neman taimakon waninka shine ai la haula wala quwwata illa billah shine ai mutum idan yana addu'o'i sai ya ringa tabbatar da wannan ma'ani ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astagisu aslih li sha'ani kullahu wala takilni ila nafsi tarfat ayn irsu allah allah rabbi la ushriku bihi shay'a qala allah ta'ala allah madaukakin sarki yake cewa hallo hujja ta akan ilimi fa'alam annahu la ilaha illallah kai sani akan cewa lalle fa babu abun bautawa da gaskiya, lalle shi babu abun bautawa da gaskiya sai Allah a cikin suratu Muhammad. Wa qala ta'ala, sannan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa malan duka yana ka hujja ne akan sharadi na harko, illa man shahida bil haqq wa hum ya'lamun, a cikin suratu Zuhur. Illa man shahida bil haqq, sai dai wanda waɗanda suka shaida da gaskiya. Bil haqq nan ana nihi la ilaha illallah, ita ce kalmar gaskiya, kalmatu tauhid hiya kalmatul haqq, kalmar gaskiya. Wa hum ya'lamun, kuma hallo su suna sanar da haka. Kenan kaga al-ilm ya hutu. Qala al-mufassirun, masu fasara suka ce malaman tafsiri, illa man shahida bi la ilaha illallah, sai dai wanda suka shaida da Allah da babu abun bautawa da gaskiya sai Allah. Wa hum ya'lamun, kuma hallo su suna sanar da haka, ai ma'ana ma shahidu bihi qulubuhum wa alsinatuhum, ma'ana abinda ake ni abinda suka shaida da shi a cikin zukatansu da abinda a cikin suka fadi da halshinansu, a suna da yaqinin ilimi da shi. Wa sabata fi sahihi Muslim, ya tabbata a cikin sahihi Muslim, min hadisi Usman bin Affan, daga hadisin Usman dan Affan, yarda Allah ta tabbata a gare shi, qala, yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, yace man mata, duk wanda ya mutu, wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah, amma da ya mutu ya sani, yana da ilimin cewa, yayi ilimi akan cewa lalle babu abun bautawa da gaskiya sai Allah, babu abun bautawa bisa cancanta sai Allah, ba a neman taimakon kowa sai Allah, ba a bauta ma kowa sai Allah, to dakhala aljanna, wannan mutumin ya shiga aljanna, inji Annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa sharata alaihi salatu wassalam al-ilm, ana Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin sai ya sharadin mi al-ilm, yace wa huwa ya'lamu, ya'lamu annahu la ilaha illallah, kenan dole he kai san wannan sharadin. Amma shartu sani, sharadi na biyu na la ilaha illallah, sharadi na harko kenan al-ilm, sharadi na biyu fa huwa al-yaqin, shine kai yaqini da la ilaha illallah, kai yarda, yarda tabbatacciya, yarda wadda babu shakka a cikinta, babu kokonto, babu taraddudi, shine al-yaqinu, tabbatarwa. Al-munafi lishakk, shi wannan yaqin shine wanda yake kore shakka, war raib, da kokonto. Ai an yakuna qa'iluha muqinan biha yaqinan jaziman, shi wanda zai ce la ilaha illallah ya kasance ya hudu hakanan, yana mai yaqini da ita, yana mai jajircewa, yaqini ma na jajircewa, la shakka fihi, babu shakka a ciki, wala raiba, kuma hallo babu kokonto. Wa yaqin huwa tamamul ilm, shi kuma yaqini shine cikar ilimin, ilimin shine harko abun ajere suke, sai an samu ilimi ake samun yaqini, in ka san abu sannan kake yaqini da shi, in baka san abu ba ai baka tabbatar da shi ba, kenan shine wal yaqin huwa tamamul ilm, shi yaqini shine cikar ilimi, wa kamalihi da cikar shi. Qala Allahu ta'ala fi wasfil mu'minin, Allah madaukakin sarki yake fada a siffantar mu'minai da yayi a cikin suratul hujurat, innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Allah subhanahu wa ta'ala yace innamal mu'minun, anan ma ya alqasar, innamal mu'minun, mu'minai na gaskiya kawai sune wa'inda suka yi imani da Allah, suka yi imani da manzon Allah, suka gaskanta Allah, suka gaskanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, summa lam yartabu, sannan ba su yi shakka ba, ba su yi kokonto ba, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, sannan suka yi jihadi da dukiyarsu, hallo da kawunansu da rayukansu, fi sabilillah, a cikin tafarkin Allah, a cikin ɗaukaka karmar Allah, ulaika humus sadiqun, wa'innan mu'minan huwa, su ne masu gaskiya. Kaga wa ma'ana qauluhu summa lam yartabu, abinda ake nihi akan cewa ba su yi shakka ba, hujjar ta hoto kenan, lam yartabu da la ilaha illallah, kenan aikanu sun yi yaqini da wannan la ilaha illallah, walam yashukku, sannan ba su yi shakka ba akan cewa Allah Allah ne, ba su yi shakka ba akan cewa lalle babu abin bautawa bisa cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sabata fi sahihi Muslim an Abi Hurairata radiyallahu anhu qala qala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ashhadu an la ilaha illa Allah wa anni Rasulullah la yalqa Allah bihima abdun ghayru shakin fihima illa dakhala al-janna. Annabi sallallahu alayhi wa sallam ya fadi wannan hujja ta yaqini, sai mutun yayi yaqini da la ilaha illa Allah, sai in kai yaqini da ita ne take sanya ka aljanna. Ya tabbata a cikin sahihin na Muslim daga Abu Huraira yarda Allah ta tabbata a gare shi, yake cewa ma'aikin Allah tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi na cewa ashhadu an la ilaha illa Allah, na shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah. Annabi ne yake faɗa haka sallallahu alaihi wasallam, yace wa anni, kuma ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rasulullah, ma'aikin Allah ne. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yalqa bihima abdun, kaga wannan shahada guda biyu, ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah, bawa baya hadu ba da Allah, baya hadu ba, baya mutu baya hadu da Allah subhanahu wa ta'ala, gairu shakin fihima, bai shakka ba a cikin wannan shahada guda biyu, illa dakhala aljanna, kawai sai ya shiga aljanna. Kaga rahama ta Allah, idan dai mutum yayi imani da Allah, yayi yaqini da Allah, yayi imani da manzon Allah, yayi yaqini da manzon Allah, wannan shine shartin la ilaha illallah nabi kenan al-yaqin. Dakhala aljanna, annabi yace sai ya shiga aljanna. Hadisi na biyu a cikin hujja na al-yaqin, hadisi ne wanda yana da kissa mai ban kayyatarwa. Wa thabata fi sahihi Muslim min hadisi Abi Hurairata aidan qala qala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man laqita min wara'i hadha al-ha'iti yashhadu an la ilaha illa Allah mustaqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil janna. Ya tabbata a cikin sahihi Muslim daga hadisi na Abu Huraira aidan kuma qala, yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ma'aikin Allah tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi, yake cewa mallaqita, yake cewa Abu Huraira, duk wanda ka hadu da shi min wara'i hazihi al-hari, a ƙarshen a bayan wannan garkai, ya shaida da la ilaha illallah, yana mai yaqini da ita a zuciyar shi, ka bashi labarin aljanna. Wannan kissa ce mai ban kayyatarwa, hadisi ne ingantacce na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kissa ce da take nuna falalar tauhidi, kissa ce wadda take nuna Allah subhanahu wataala mai falala ne, kuma halu lalle falala Allah subhanahu wataala mai girma ce, kuma rahama Allah subhanahu wataala ta yalwaci dukkan komai. Daga cikin to wannan rahama tashi, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wanda ya mutu a saman tauhidi zai shiga aljanna. Kadiba ho aka ce mutum ya karanta kul ya ayyuhal kafirun, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya zo kwancin shi ya karanta kul ya ayyuhal kafirun, kawai dandan ayyaki da shirka, dan saboda wanda idan ya mutu a saman tauhidi ya shiga aljanna. Dan haka ya kamata ga musulmi ya san ma'anar ta wannan la ilaha illallah, kuma hallu yayi yaqini shi, wanda shine shar'i na biyu wanda muke zance a saman kanshi. To Abu Huraira ya rawaito hadisi cikin wannan kissa doguwa, yake cewa lalle sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna zamani wata rana da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A cikin wannan sahabban to akwai Abu Bakar, akwai Umar, kuma hallo ga Abu Huraira da wa'insu jama'a. To a lokacin da suna zamani sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi daga cikin su. Kuma mutum ya tashi, ai ba garajen cewa ina zaka, ba tambaya, ai yana daga cikin ladabi na wajen zama, ba da koyaushe bane ka ringa tambayar mutum ina zaka. Sai ya tashi, idan yaje ya biya wata buƙatun shi. Yanzu suna wannan zamani suka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya jima, ya yi jinkiri kwarai, bai dawo ba. Sai suka yi tsorata kwarai, suka firgita, akan cewa suna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma hallo ya duki lokaci daga je ya dawo kuma hallo bai dawo ba anan kawai sahabbai suka falkafa suka firgita Abu Huraira yake cewa ni ne farkon wanda na firgita ni ne farkon wanda na tsorata ni ne farkon wanda na tashi neman Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ke nuna akan duk sahabban kowa ya tashi neman Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam can kowa na nema she Abu Huraira ne mai rabon shi zai samu a inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake sai ga ashe Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin hadisi ne mai tsahon gaske yana cikin wata garka ta ƴan ansar ana ce mata wannan garka ce ta Bani Najjar sai Abu Huraira yake cewa ya nemi kofa ya rasa can dai ya kutsa nan har sai da ya shiga sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga kamar Abu Huraira yayi mamaki to me kawo shi wace me kuma hallo ina nan sai yake tambaya wai Abu Huraira ne nake gani sai Abu Huraira ya amsa ce na'am ya Rasulullah ce ni ne ya ma'aikin Allah sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masha Allah me kawo ka nan kin me sha'anka me kawo ka nan sai yake cewa ka kasance ya ma'aikin Allah kunta baina azhurina kana zamani tare da mu sai ka tashi kuma hallo sai ka jima baka dawo ba kai jinkiri kodai sai muka tsorata muka furgita yace to he dukkan sahabbai muka falka ho akan ya kamata mu tashi neman ka yake ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ni ne horkon wanda na fara tashi nake ta neman ka in shiga nan har nazo dai wannan garkar kuma hallo ga ta nan na same ka can Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace ya Abu Huraira ya kai Abu Huraira Abu Huraira yake cewa sai ya bani takalmin shi guda biyu sallallahu alaihi wasallam yace mi izhab bina alayya hatain je kada wa'annan takalmin nawa guda biyu zai bada wata bushara malaman hadisi suke cewa wannan takalmin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi Abu Huraira dan sahabbai su kwantar da hankalin su akan cewa Abu Huraira ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar wata alama ce bayyananna wadda take nunawa akan cewa Abu Huraira ya hadu da Annabi sallallahu alaihi wasallam in bai hadu da shi ba ya za a iya ya ga takalmin Annabi sallallahu alaihi wasallam har su yarda da abin da Abu Huraira zai labarta musu yanzu can sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce izhab bina alayya hatayni je kada wannan takalmin na guda biyu kaman laqita min wara'i hazal hay duk wanda ka hadu da shi a bayan wannan garkai yashhadu alla ilaha illallah ya sheda babu abun bautawa da gaskiya sai Allah kaga falalan la ilaha illallah kenan kaga falalan tauhidi mutun ya zamana cikin tauhidi ya bar shirka ya sheda babu abun bautawa da gaskiya sai Allah mustaqinan biha qalbuhu zuciyarshi ma akan da yace la ilaha illallah az zuciyarshi haka nan yayi yaqini ya jajurce haka nan fa bashirhu bil janna shi duk wanda ka same shi a haka kawai ko kuma bishara dan aljanna kuma bishara dan aljanna to Abu Huraira ya huto da takalmin Annabi sallallahu alaihi wasallam an bashi kuma hallo bishara mai dadi la ilaha illallah yana hutawa wanda ya fara haduwa da shi shine jarumi mara tsoro Umar radiyallahu anhu ya hadu da Umar bin Khattab yarda Allah ta tabbata a gare shi shi ma duka ai sun huto suna neman wa Annabi sallallahu alaihi wasallam Umar ya ga takalma hannun Abu Huraira amma yake tambaya ma hatani bai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ga takalma a hannun Abu Huraira ma hatanin na alani ya Abu Huraira wa'annan takalman ha guda biyu ya kai Abu Huraira qultu Abu Huraira yake cewa sai nace ba'asani bihima Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike ni tare da su na Annabi sallallahu alaihi wasallam ne kuma hannu ya aike ni tare da su mallakitu duk wanda na hadu da shi yashhadu Allah ilaha illallah ya sheda akan cewa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah mustaqinan biha qalbuhu wanda zuciyarsa tana mai yaqini da wannan la ilaha illallah tayi ilimi kuma hannu tana mai yaqini basharatuhu bil janna annal sarsari ce ni Abu Hurairah in mai bishara da aljanna Abu Hurairah shi yana ga ya kawo bishara wajen Umar radiyallahu anhu a lokacin Umar sai ya bige shi a kirji ce da ya bige shi a cikin ruwaya sai da Abu Hurairah ya fadi malamu hadisi salafus salih suka ce bugun da ya mai najazar ne dan bai tabbatar ba ka aje wani sabon abu ne ya fadi ya bige shi ya je fadi kuma hallo ya ce mai dauki takalma ko ma mu tai wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam aje a ga haka ne ko kuma yayi ya koma Abu Hurairah yana gaba Umar yana baya har aka zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga fuska Abu Hurairah ta sauya akwai alamu na kwalla da na mutum ga ya batar ya juya jarimi mara tsoro Umar ya bige shi har ya fadi to me ya faru Abu Hurairah ya mai duka inda akai da bugun da Umar yayi da kaza da kaza da kaza da kaza sai yake ce mai yanzu sai yake ce ma Umar fa sa'al annabi sallallahu alaihi wasallam Umar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye Umar an sababi ma fa'alahu akan sababin da yasa ya bugi Abu Hurairah dan me yasa ka bige shi sai fa kala ya rasulullah Umar yake ce ya ma'aikin Allah bi abi anta wa ummi na fansa ma uwata ma'aihiyata na fansa ma babana ya rasulullah aba asta Abu Hurairah a ba asta Abu Hurairah bin alayka yanzu ka aika Abu Hurairah kai ka aika Abu Hurairah takalman ko wannan guda bi akan cewa in ya hadu da wanda ya sheda akan cewa la ilaha illallah yana mai yaqini da ita zuciyarsa ta yi yaqini da ita ya bashi labarin da aljanna yayi mai bushara da aljanna qala na'am sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace na'am kwarai ni na bashi wannan takalman kuma hallo ni na aike shi kuma hallo ni nace idan ya ga mutun ya sheda da la ilaha illallah yana mai yaqini da ita a cikin zuciyarsa ya mai bishara da aljanna haka ne yanzu Umar ya tabbata yanzu Umar sai yake cewa la tafal haza ya rasulullah kadda ka aikata haka ya ma'aikin Allah ci ahsha yana tsoro wai Umar a bi ta gaya wa mutane su ta badala tunda mutane dai ba sun sai da ba akan la ilaha illallah kuma sun yi gini da ita sai su je kuma hallo su ragwance wajen mi wajen aiki wajen nafil biliko aiki a ragwance sai yace man sarsa mutane sai su dogara da wannan su ragwance sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karba dalaba Umar da mai nan Umar ta samu shiga sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka a shikenan ka ba su labari a bar su to kaga kenan irin wancan hadisin na Mu'az yake cewa illa barta ma mutane lokacin da yake game ta akaka ga labarta musu sai su sakai na kashi da aiki su hasa kaga falalar tauhidi kenan kenan shine wannan hadisin sai aka ciro aka ce mallakaita min wara'i hazal ha'it duk wanda ka hadu da shi a bayan wannan garkai yashhadu Allah ilaha illallah ya sheda babu abun bautawa da gaskiya sai Allah mustaqinan biha qalbuhu zuciyarsa tana mai yaqini akan wannan fa bashirhu bil janna ka bashi labari al janna wannan hadisi ne a cikin sahihu muslim fashtarata al yaqin sai a cikin wannan hadisin aka yi sharadi na mi na yaqini kenan shine sharadi na biyu na la ilaha illallah daga ne kamata mu tsaya darasi kuma hallo sai bayan sallah Allah subhanahu wataala ya kai mu lahiya Allah subhanahu wataala ya bamu alkhairan da suke cikin wannan kwanakin masu albarka Allah subhanahu wataala ya kaddara mana addu'a ta alkhairi a ranar arfa da azumi na ranar arfa kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya biya bukatunmu na alkhairi da dukkan masu neman biyan bukata marasa lahiya mu Allah subhanahu wa ta'ala ka basu lahiya marganyen mu Allah subhanahu wa ta'ala ka tausaya musu ka yalwata musu a cikin kabarin su kasan mu Allah subhanahu wa ta'ala ka bata kwanciyar hankali da dukkan kasashen musulmai malaman mu Allah subhanahu wa ta'ala ka ba kara musu lahiya ka tsawaita ransu Allah subhanahu wa ta'ala ka ba mu kikkiawa a duniya ka ba mu kikkiawa a lakhira Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh